بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يوم من زمانا 24. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عمرو بن دينار، عمرو بن دينار ينا فدا في قوله تعالى اتكيم فدان الله مدوكين سركي اندي يكي تشوا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم اكن wannan ayar قال يتي in lam yakun fil baiti ahadun, idan za ku cikin ɗakin sai zama a cikin ɗakin babu kowa, fa qul assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ayan tana cewa idan za ku shiga cikin gidaje to ku yi sallama ma kawunanku, in za ku shiga cikin gidaje ku yi sallama ma kawunanku. Sai Amru bin Dinarin yace idan ya zama gidan da za ku shiga babu kowa a cikin gidan, to in za ku shiga sai ku ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abinda za ku faɗa kenan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, assalamu ala ahlil baiti wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai ku ce aminci ya tabbata ga shugaba alaihi salatu wassalam da rahaman Allah da albarkatunsa, aminci ya tabbata a gare mu, wa ala ibadillahi salihina da sauran bayan Allah na gargari, assalamu ala ahlil baiti, aminci ya tabbata ga jama'an gidan shugaba sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahman Allah da albarkatunsa. Qala yace, qala ibnu abbas, abdullahi dan abbas yana cewa akan ita wannan aya din yace al muradu bil buyuti huna, abinda ake nihi da buyuti anan da aka ce gidaje ai almasajidu, masallaci ake ni, ba ainihin gidajen ku naku wanda za ku shiga ba. In ji Abdullahi dan Abbas yace masallaci ake ni. Yace masallaci ake ni. Wa qala an-Nakhai, Imam an-Nakhai yace idza lam yakun fil masjidi ahadun, idan za ku shiga masallaci sai ya zama babu kowa cikin masallacin, fa qul sai ku ce assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, aminci ya tabbata ga shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wa idza lam yakun fil baiti ahadun, idan kuma daki ne za ku shiga amma a cikin dakin ko gidan ba kowa, fa qul sai ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, aminci ya tabbata a gare mu da sauran bayan Allah na gargari. Wa an alqamata, an so daga alqama, idza dakaltul masjida, in na shiga masallaci aqulu sai in ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yace ji alqama kenan, yace in zan shiga masallaci abinda nake faɗa kenan, aminci ya tabbata a gare ka ya wannan annabi mai girma da rahaman Allah da albarkatunsa, sallallahu wa mala'ikatahu ala sayyidina Muhammadin, Allah ya yi salati da mala'ikunsa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wa nahahu an ka'abin, an so kwatankwatan irin wannan ga ka'abu, idza dakala idan zai shiga, wa idza karaja ko kuma idan zai fita, wa lam yuzkuri salata, amma bai ambaci salati ba. Wa hatajja ibnu sha'bana ya kafa hujja lima zakarahu fi hadisi fatimata binti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, bisa ga abinda aka ambata a cikin hadisin sayyida fatima yar shugaba alaihi salatu wassalam, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa shugaba alaihi salatu wassalam kana yaf'aluhu idza dakala almasjida cewa yana ambaton wannan idan zai shiga masallaci wa misluhu ana abubakar bin amru bin hazm kwatan kwatan wannan an anso daga abubakar dan amru dan hazm wa zakara salama war rahma sai ya ambaci salati da rahma wa qad zakarna hadha alhadisi akil ismi yace hakika mun ambaci wannan hadisin karshen ismi wal ikhtilaf fi alfazihi da kuma lafzan da aka ambata a cikin lafzan hadisin wa fi mawadin salati alaihi aidan nan kaga daga karshen karatun jiya zuwa farkon karatun yau din nan zamu da suke cewa idan mutum zai shiga cikin masallaci abin da ake yi idan za a shiga cikin masallaci shine dayan wa'annan ruwayoyin da aka kawo na salati sai ayi salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana daga bigiran yin salati idan mutum zai shiga cikin gida wanda gidan nan babu mutane a ciki to idan zai shiga sai yayi salati ga Annabi alaihi salatu wassalam yayin shiga shi yace yana daga bigiran yin salati ga shugaba alaihi salatu wassalam as-salatu ala al-janazati wajen yin sallar janaiza wa zikra an abi umamata an ambato daga abi umama annaha min as-sunnati cewa hakan yana daga cikin sunna idan mutum ya zo wajen yin sallar janaza ayi salati dama kaga abinda ake yi wajen sallar janaza wajen kabbara farko din nan da ake cikin hudu za a yi godiya ga Allah shine za a karanta fatiha ko wajen kabbara ta biyu za a yi salati ga shugaba alaihi salatu wassalam idan an yi kabbara ta biyu sai a yi ta salati kuma idan an yi kabbara ta uku sai a yi ta nema mamacin mamacin gafara shi wanda ya mutu don in namiji in mace in yaro in babba sai a ta nema masa gafara gurin Allah idan an yi kabbara ta hudu ta karshe sai a yi ta nema ma al'umman musulmi gafara ga baki daya rayayyu da matattunsu ko yace to yin salatin nan a cikin kalmar sallan janaza yana daga guraren da ake yin salati a sunna a cikin su umman mawadin salati allati madha alaiha amalul ummati wa lam yunkirha yana daga guraren da ake yin salatin shugaba alaihi salam wanda aikin magabata ya gudana akan haka kuma wani bai musa masa ba as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi fir rasaili yin salati ga shugaba alaihi salatu wassalam a cikin wasiqo idan mutum zai rubuta wasiqa a cikin wasiqan nan sai yayi salati ga annabi alaihi salatu wassalam eh sai ya sanya salati a ciki an yi farko an yi bismillah sai a gode ma Allah sai a yi salati yace kuma wani bai musa ba wa ma yukatabu ba'dul basmalati da abinda ake rubutawa bayan basmala walam yakun hadha fi sadr al-awwal yace to kuma wannan abinda ake yi na salati a cikin wasiqa din tan a zamanin farko ba su yi tan a zamanin sahabbai ba ga suna haka ba wa uhdisa inda wilayata bani hashim yace wannan an farar da shi ne lokacin walitun bani hashim a lokacin su aka farar da wannan fama za bihi amalun nasu fil aqdar al arabi to kuma sai aikin mutane ya ci gaba da gudana akan haka a sansanin duniya a zamanin su ne sai zama idan an rubuta wasiqa za a tura sai a yi sanya salati a farkon ta an yi bismillah an yi fataha an yi sai a sanya salati kuma ga annabi alaihi salatu wassalam wa minhum man yakhatim bihi aidan alkutuba yace kai daga ciki ma akwai wanda karshen rubutun shi ma in ya gama rubutu kuma sai ya sanya salati farko salati karshe salati wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada man salla alayya fi kitabin wanda yayi min salati a cikin wani rubutu da yayi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu mala'iku ba za su gushe ba suna nema masa gafara ma dama ismi fi zalikal kitabi matakar dai suna nana na rubuta cikin wannan littafin wannan takardar da ya rubuta wannan kuma ya shahi rubutun wasiqa ko rubutun littafin ilimi ko rubutun wata takarda mai muhimmanci kai malamai ma suka ce ko haka kawai da kaji wannan hadisin kawai he mutum ya samu takarda kawai he rubuta bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sai yaji ko kuma mutum ya samu takarda haka kawai ya rubuta bismillah ya rubuta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki to ya shiga cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku za su yi ta neman ma mutum gafara ma damar wannan sunan na cikin wannan takardai ka san bayan Allah akwai isa mutuka wajen neman falala eh in suka zo da wata kofa he sun burge ka to sai aka samu wasu sai su rubuta salati ga annabi alaihi salatu wassalam to idan suka rubuta sai a saka takarda a cikin kwalba sai a saka kwalbar cikin leda sai a samu saman sili sai a ajiye ta kawai Allah kada ya san kuma randa abin zai tsaya. Wani kuma idan za a yi gini ne, sai a yi haka din, sai a rubuta, sai a samu wani guri sai tan cikin katanga. An fara gina katanga, to tsakiyar katangai. Kaga dai ba wani abu da zai tumma gurin, ba wata kwata ko wata najasa ko wani abu, tsakiyar katanga ne dai kafan mutum ba ta iya kai gurin. Sai a saka kwalbai ko takaddar da ke dauke da salatin, an saka ta a leda sai a aje. Ba hadika turi. To wai hikimar su anan wancan hadisin a ci riba shi. Tunda da ya tabbata shugaba ya faɗa alaihi salatu wassalam cewa duk wanda ya rubuta sunana a cikin takarda ta salati to ba zai gushe ba Allah mala'iku na nema masa gafara gurin Allah. Allah na masa salati shi ma. Ma jamar wannan takardar sunan nan a jikinta. To wanda ya sa irin wannan ginin wani ginin ai ka san hidayen an zo har mu tsayawa har mu tsayi da shi. Wa min mawadin salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam at tashahhud salati. Yana daga guraren da ake yin salati ga annabi alaihi salatu wassalam da sallama gare shi shine tahiyyar sallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadathana Abu al-Qasim Alaf bin Ibrahim al-Muqriyyu al-Khatibu Abu al-Qasim Alaf bin Ibrahim al-Muqriyyu al-Khatibu mai hudaba ya zantar da mu radiyallahu anhu wa ghayruhu da wannan sakala yace haddathani Karimatu bintu Muhammadin qalat haddathana Abu al-Haisami haddathana Muhammad bin Yusufa haddathana Muhammad bin Isma'ila haddathana Abu Nu'aym haddathana al-Amashu an Shaqiq bin Salamata an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abdullah dan Mas'ud aka anso shi kuma daga shugaba alaihi salatu wassalam shugaba alaihi salatu wassalam yace idza salla ahadukum fali yaqul idan ɗayan ku yana sallah sai ya ce a wajen tahiyya kenan at-tahiyatu lillahi dada dan gaisuwa sun tabbata ga Allah was-salawatu dada dan salloli wa tayyibatu tsarkaka sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aminci ya tabbata gare ka ya wannan annabi mai kirwa wa rahmatullahi da rahman Allah wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alayna amincin da kai a gare mu ya Allah wa ala ibadillahi salihin kai shiga sauran bayan Allah na gargari yace fa innakum domin cewa ku idza qultumuha idan kuka faɗi wannan asabatu kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi wannan salatin wannan addu'a din za ta sadi dukkanin wani bawa na ƙware na Allah yake a sama ko yake a ƙasa saboda assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin hadha ahadu mawadin at-taslimu alayhi wannan ɗaya ne daga guraren yin sallama ga shugaba alaihi salatu wassalam wa sunnatuhu sunna hakan tazo awwal at-tashahhudi a farkon tahiyya wa qad rawa malikum annabi ne umara haqiqa imam malik ya rawaito daga abdullahi dan umar annahu kana yaqulu yana fada zalika yana fadan wannan idza faraga min tashahhudi idan ya gama karatun tahiyya wa arada an yusallima yana fi sallama sai karanta wannan salati ga annabi alaihi sallama ga shugaba wasahabba malikum fil mabsuudi sanan imam malik ya mustahabbantar fil mabsuudi a cikin mabsuudi abin shingidawa na mudawwana yace an yi sallama bi misli zalika qabla salami to ana son mutun yi sallama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu da irin wannan kenan ko qabla salama kafin yi sallama shi yasa zaka ga shi mutun idan ya lura da kyau sai gane cewa a kowane hali mutum yake ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nan tare da mutum yana kuma sanar da mutum zaka ga a cikin tahiyyar sallah abinda muke karantawa assalamu alayka aminci ya tabbata a gare ka kaga nan ana magana ne da wani wanda ake tare da shi da an ga dama tahiyyar nan tunda ba kai ka tsaro ta ba sai ya tsaro ta da assalamu alayhi ko kuma assalamu alal nabi ko wani a makamancin wannan ko amma sai aka karanta su ga sai zo da assalamu alayka aminci ya tabbata a gare ka kuma ba a tsaya nan ba ayyuhan nabiyyu ya wannan annabi mai girma kaga nan ana hidaba ne da zan ana zance ne da wani wanda ake tare da shi a wurin to gurgurdan dai da kowa ya riska ala muhammad bin maslamata muhammad bin maslamata yace arada ma jaa an aisha ta bin umara yana nihin ya nufi abin da yazo daga gurin sayyida Aisha da Ibn Umar annahuma kana yaqulani inda salamihima yace su sun kasance suna fada a yayin sallamarsu suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu alaykum yace abinda suke fada kenan sai da Aisha da Abdullah ibn Umar in sun zo wajen sahiya a sallah in za su sallama sai su ce assalamu alayka aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya wannan annabi mai girma wa rahmatullahi da rahmat Allah wa barakatuhu da albarakatunsa assalamu alayna amincin da aka yi a gare mu wa la ibadallahi salihin ayi shiga sauran bayan Allah na gargari assalamu alaikum hi sallam kaga nan a wannan ruwaye kaga yadda suke fita daga cikin sallah suna fita ne da assalamu alaikum an gane ku to zaka ga wani lokacin sai ka ji kuma an ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah duka hadisi ya zo da su amma hadisan da suka fi yawa sun zo da lafazin assalamu alaikum ne sun zo da wannan lafazin na assalamu alaikum shi ma akwai hadisin da ya zo da wancan lafazi na assalamu alaikum wa rahmatullah wastahabba ahlul ilmi ma abota ilimi sun so an yanwil insanu mutun yayi niyya hina salamihi yayin sallamarsa kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi ya nufi duk wani bawa na kwarai a sama ko kasa minal mala'ikati daga cikin mala'iku wa bani adama da mutane wal jinni da aljinu ya nufi sa su cikin wannan salatin nasa ala malikum fil majmu imam malik ya fada yace wa uhibbu lil ma'mumi idza sallama imamuhu yace ina so ga mamu idan limamin sai ya sallama an ya kula yace assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu alaikum maliku yace ina so ga mutum idan yana bin liman sallah to idan limamin yayi sallama shi mai bin liman din sai yace assalamu ala nabiyyi aminci ya tabbata ga annabi wa rahmatullahi da rahman Allah wa barakatuhu da albarakatunsa assalamu alayna aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma sauran bayan Allah na gari daga nan sai mutum yace assalamu alaikum sai ya sallama kaga shikenan ya fita daga cikin sallah al-fasalus salisu faslun rabi'u zai zama ko faslun to da akwai sabani na yanayin bugu da yanayin sanyi lamba din yasa wani gurin za ka ga ba ma a sa lambar faslun to faslun shikenan fi kayfiyati salati alaihi wa taslimi zai mana bayanin kayfiya waya haƙiƙanin yin salati ga annabi alaihi salatu wassalam yake wa taslimi da kuma yi masa sallama din ya haƙiƙar abin yake yace haddathana abu ishaq ibn ibrahim bin ja'far al-faqih abu ishaq ibrahim bin ja'far al-faqih ya zantar da mu bi qira'ati alaihi da karatun da dai a wajen sa haddathana qadi abul asfagi haddathana abu abdullah bin attabin haddathana abubakar bin waqidin wa ghayruhu da wanansa haddathana abu isa haddathana ubaidullah haddathana yahya haddathana malikun an abdullah bin abi bakr ibn hazm ana abihi ana amru bin sulaym daga amru bin sulaym az-zurqi annahu qala yace akbarani abu humayd as-sa'idi abu humayd as-sa'idi ya bani labari annahum qalu cewa su sahabbai suka ce ya rasulullahi kayfa nusalli alayka suka ce ya ma'aikin Allah ya zamu yi wajen yi maka salati fa qala sai manzon Allah sallama yace qulu to ga abin da za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi. Allah kai salati ga shugaba annabi Muhammadu da matikunsa. Wa zurriyatihi da zuri'arsa. Kama sallaita ala Ibrahim, kama yadda kai salati ga annabi Ibrahim, wa barik ala Muhammadin, da albarka ga shugaba annabi Muhammadu wa azwajihi da matikunsa, wa zurriyatihi da zuri'arsa, kama barakta kama yadda kai albarka ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wa ala ali ibrahima da ala annabi ibrahima innaka hamidun kayy babban sarki ne majidun mai girma kaga nan shine lafin na salatin ibrahimiyya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ga abinda za ku ci wa fi riwayat malikin yazo a cikin riwaya maliku ana abil ma'an abi mas'ud al-ansari daga abi mas'ud al-ansari kale yace tete manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin Allah kai tsira ga shugaba annabi Muhammadu wa ala alihi da alayansa kama sallaita ala Ibrahima kama yadda kai tsira ga annabi Ibrahim wa barik ala Muhammadin kai albarka ga annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da alayan shugaba annabi Muhammadu kama barakta kama yadda kai albarka ala Ibrahima ga annabi Ibrahima fil alamin askin talakai innaka hamidun kayi babban sarki ne majidin mai girma wannan shine wata sigar ta salatin Ibrahimiyya wassalamu kama qara alimtum yace ita kuma sallama kamar yadda kuka sani ne sallama ba ta da wani iskali wa fi riwayati ka'ab bin ujrata yazo a riwayar ka'ab dan ujrata yace allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin allah kai tsira ga iyalan shugaba ne muhammadu da alayansa kama sallaita ala ibrahima kamar da kai tsira ga annabi ibrahim mubarak ala muhammadin ya albarka ga shugaba annabi muhammadu wa ali muhammadin da alayan annabi muhammadu kama barakta ala ibrahima kamar da kai albarka ga annabi ibrahim innaka hamidun kayi babban sarki ne majidun mai girma nan ma wani sigan wani ubata bin amru fi hadisihi yazo daga ubata dan amru a cikin hadisin sa yace allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin shi kuma abin da ya koya musu kenan wa fi riwayat abi sa'id al-khudri riwaya abi sa'id al-khudri kuma allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika wa zakara ma'anahu yace kace allahumma salli ala muhammadin abdika bawanka wa rasulika kuma manzanka kaga nan sigogi ne mabambanta ruwayoyi mabambanta na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabbai da zasu yi salati nan babun nan yana da duka babukan nan suna da muhimmanci akwai abin da ke so mu gane a nan ciki in mun dan shiga gaba kaga su sahabban nan ridwanullahi alaihim ajma'ina da suka tambaye annabi alaihi salatu wasallam da za a yi salati sai ya nuna musu to amma da yake sahabbai sun fi kowa fahimtar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai suka ga cewa to ai yadda manzon Allah sallama ya koyar da salatin nan ba ika ci yayi cewa in za a yi salati dole haka za a yi ba kuma hanyar da ya koyar da salatin da aka yi masa tambaya a karo na farko a wata ruwaya kuma ta zo da wani salatin wanda ba shi ya faɗa da farko ba daga nan sai sahabbai suka gane kenan ma salatin ba wani kwaya ɗayan abun tsayawa akan yawan bane wanda dole in za a yi shi za a yi da haka ne da duk ruwayoyin sun zo da hadisi iri ɗaya kaga yanzu daga nan sun fahimci hadisin ashe ruwa zai yiwu wannan hadisin ga nau'in sa daga manzon Allah wancan ma ga nau'in sa da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani gurin an ƙara a wani gurin an rage a wani gurin ma siga ta sha bamban amma yawan su dai zaka ga akwai yazo da siga na Ibrahimiyya din nan to daga nan gurin sai sahabbai suka fahimci wannan bayan nan kuma sai suka rika kirkirar salatai da suke wa shugaba alaihi salatu wassalam da kansu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani kun bai hana su ba kowa yazo da nashi zamu ci wa da sanal qadi Abu Abdullahi Tamimi yusaba'an alaihi yace ya qadi Abu Abdullahi Tamimi ya zantar da mu kaga dama daga cikin hanyoyin neman ilimin da aka ambata a baya akwai sama'i ko yayi saurari a gurin sa wa Abu Ali Hasan bin Darit an-Nahawi diqra'ati alaihi qala haddathana Abu Abdullahi bin Sa'adan al-Faqih Abu Abdullahi bin Sa'adan al-Faqih masanin ilimin fiqh ya zantar da mu yace haddathana Abubakar al-Mudawwi Abubakar al-Mudawwi ya zantar da mu qala yace haddathana Abu Abdullahi al-Hakim ana Abi Bakar bin Abi Darim al-Hafiz ana Ali bin Ahmad al-Ji'li ana Harbi bin Hasan an Yahya bin al-Musawiri an Amru bin Khalid an Zaid bin Ali bin Husaini ana Abihi Ali ana Abi an Abihi al-Husaini ana Abihi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu daga sayyidina Zaid dan Ali dan Husaini daga babansa Ali daga babansa Husaini daga babansa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala yace addahun nafiya di rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kididdiga su a hannuna wa qala yace addahun nafiya di jibril ya kididdiga su a hannuna wa qala yace haka za nazalat min indi rabbil izzati haka aka saukar da su daga gurin ubangijin halitta ga abin Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai tsira ga shugaba annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da alayan annabi Muhammadu kama sallaita ala Ibrahim kama yadda kai tsira ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da alayan annabi Ibrahim innaka hamidun majidun kai babban sarki ne mai girma Allahumma barik ala Muhammadin Allah kai albarka ga annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da alayan annabi Muhammadu kama barakta kama yadda kai albarka ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim ga alayan annabi Ibrahim innaka hamidun majidun kai babban sarki ne mai girma Allahumma wa tarham ala Muhammadin Allah kai rahama ga annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da alayan annabi Muhammadu kama tarhamta kama yadda kai rahama ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da alayan annabi Ibrahim innaka hamidun kai babban sarki ne majidun mai girma Allahumma wa tahannan ala Muhammadin Allah kai jin kai ga shugaba annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da alayan annabi Muhammadu kama tahannanta Allah kamar yadda kai jin kai ala Ibrahim da annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da alayan annabi Ibrahim innaka hamidun kai babban sarki ne majidun mai girma Allahumma wa sallim ala Muhammadin Allah kai salati ga annabi Muhammadu kai gaisuwa a gare shi wa ala ali Muhammadin da alayansa kama sallamta kama yadda kai tsira ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da ala annabi Ibrahim innaka hamidun majidun kai babban sarki ne mai girma wannan shine wannan ruwaya ta shi a haka yazo wa Abi Hurairata daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu an yakatala bil mikyalil awfa wanda yake fatan yake gurin Allah ya auna masa da mai auni cikakke a ranar lahira to idza salla alaina ahlul baiti idan zai mana salati mu ahlul baiti inji shugaba sallallahu alaihi wasallam falyaqul sai yace Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi Allah kai salati ga shugaba annabi Muhammadu annabi wa azwajihi da matekunsa ummahatul mu'minina iyayen mu'minai wa zurriyatihi da zuri'arsa wa ahli baitihi da jama'an gidansa kama sallaita ala Ibrahim kama yadda kai salati ga annabi Ibrahim innaka hamidun kai babban sarki ne majidun mai girma shi kuma kaji ruwaya da aka koya masa wa fi ruwayati Zaid ibn al-Harijah al-Ansari yazo a ruwayan Zaid dan Harijah al-Ansari yace sa'altu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaifa nusalli alayka sai mun tambaye shugaba alaihi salatu wassalam ya ma'aikin Allah ya zami maka salati faqala sai yace sallu wa tahidu fi du'a'i kaga an gangaro ko kaga nan an gaya masa sallu ku yi salatin wajtahidu fi du'a'i ku isa matuƙa wajen addu'a to daga nan gurin sai sahabbai da yawa sai suka bude kofa aka bude musu kofa da tabi'ai da kuma sauran bayan Allah na gargara ila yawmul qiyamati to mutum sai ya kirkiri ma salatin shi da kanshi idan ya kirkiri salatin ya sanya duk abin da yake fata yake fata Allah ya ƙara tabbatar da shi ga shugaba alaihi salatu wassalam kuma ya roki bukatunsa da a ciki kuma a ciki saboda ya ce waje ta hidu fi du'a thumma qulu sannan sai ku ce Allahumma barik ala Muhammadin Allah kai albarka ga annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da alayan annabi Muhammadu kama barakta ala Ibrahim kama yadda kai albarka ga annabi Ibrahim innaka hamidun majidin kai babban sarki ne mai girma to yanzu kaga ai ruwaya ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu waje ta hidu fi du'a ku to shi yasa sai ya kawo mana wannan hadisin na salatul kinti hadisin salatul fatihi ta asali ba na sayyidina aliyu yanzu zamu ji shi daga cikin abubuwan da wasu suke musawa a cikin salatul fatihin da muke karantawa akwai lafazin sayyidu Allahumma salli ala sayyidina muhammadin lil fatihi lima ughlika duk lafazan duk sauran lafazan da suke a cikin salatul fatihi akwai su a cikin wannan lafazin na salatul fatihi na sayyidina aliyu ga ta zamu karanta kuma wani abu da zai baka mamaki akwai wani littafi na sifatu salatin nabi na albani ne albani wannan albani wanda ya rusu zamanin mulkin Obasanjo albani malamin hadisi a ganiya ai za a yi wannan zamanin nabi ba wai tambaye zo shi gyaran abubuwa
ai ba wai wani zamani yazo mutum ba a wannan zamanin nan ne zamanin mulkin Obasanjo a zamanin Yarusu to yana da littafi sifatu salati a cikin littafin ya kawo wannan hadisi eh duk mutane suna da littafin ya kawo wannan hadisi a gane to bari ka ji lafazin sayyidu din nan dake cikin salatul fatihi shi ma akwai ruwayar hadisin Abdullahi ibn Mas'ud in karatun yau ya tumba wajen zamu ji lafazin kalmar sayyidu a cikin shi sahabin manzon Allah sannan bai kamata wani mutum da yake da imani ya musu wannan lafazin kalmar ka annabi alaihi salatu wassalam bai kamata ba bari ka taka tsantsan cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ga mutumin da yake da imani a ce manzon Allah sayyiduna ya ji wani motsi a cikin zuciyarsa ba wannan babban hadari ne akwai hadari a bala'i ne cikin wannan to ai ya gaya mana ana sayyidu waladu adama wala fahara ni ne shugaban ƴan adam ba alfahari to kuma an tabbatar da kalmar sayyidu a gare shi kuma sai ta zama abun musu a wurin mai imani akwai hadari fa adab janabi nan na annabi alaihi salatu wasallam janabi ne mai hadari kuma Allah baya yafiya a nan wajen wallahi bai yahewa in dai aka yi wani abu wanda ba Allah bai karba ba bai bari wallahi saboda haka mu rika taka tsantsan zaka ga abubuwan da aka ruwaito daga gurin malaman yanzu ka duba karatun mu na jiya idan abin da aka fadi ga su maliku yadda suke girmama sha'anin annabi alaihi salatu wasallam da kuma su sahabbai da yadda suke girmama wani abu wanda manzon Allah ya taba ganin abin ko kuma ya taba tabawa ko kuma ya je gurin ya zanna ko yayi tahiya ko ya bi ta wajen yadda suke girmamawa kana ganin sahabin nan mai kiran sallah da kawo zancen shi shi gashi ne a saman kai ba zai aske gashin ba sai in ya mutu a rihayi da shi saboda me saboda manzon Allah ya taba dawo sai tun gurin akan ya eh yace wallahi ba zai iya aske wannan gashin ba idan ya zanna gashin haccin kasa yake an tambaye shi kai baka zuwa kai aske yace ba ni ne ni dai bazan aske ta ba sai tsawon dukkan zati saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba dafa wajen ya za iya dafa ya aske gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa sannan kana ganin wa maliku ha hadisi fa yake karantawa sallah fa an ce fa idan kana sallah fa kaga kunama ko maciji ya taso maka an shine dabbudar usail ko ba shi bane faqi hai ba an ce ka ta san ba abun baka bige shi aka ce in mari kima ta kai rigima kaga abin dan ta'adda ne to sallama sallar ka kashe shi tukunna ka san wata kunama dole ita ne ta dana wani macijin zo yake ko a kashe shi ko ya kashe to in ka ga irin wannan sallame sallar kashe shi tukunna in ka kashe shi ma zanna ka huta daga dan farfashin da kai sai ka sake sabuwar sallah to maliku ba sallah yake ba hadisin manzon Allah sallama yake karanta mu mutane kunama ta zo tai ta dandana mai harbi so 17 su goma sha bakwai tana ganna mai cizo to wani hadisi ne ya ce ma maliku in kunama ta harbe shi ana karatun hadisi kada yayi motsi hadisi ne yasa maliku yayi haka me yasa maliku yayi haka sannanin jin nauyin shugaba alaihi salatu wassalam da aka tambaye shi yace bazan zama ina jin kunya ban iya yanke karatun hadisin manzon Allah dan wannan masifa ta fado mu yace ban iya saboda haka in ana magana girmama shugaba alaihi salatu tunda dai Allah ya ce wato anziruhu wato waqiruhu dinnan to mumuni ya samo daga nan gurin saleba imanin shi saboda haka duk wani abu dake da alaka da girmama manzon Allah sai kada ka bari kai a ganka kullun in ana magana kan abin da ya shafi girmama wannan babban annabi na Allah babban manzo na Allah shugaba na halittan Allah wanda shine kadai hakikanin bawan Allah kada ka bari a rika ganin kai kullun in an hado wani abu ka rika jin yoni giskis haka ka gani yanzu nan gurin zaka ga abinda mutanen mu suke yi da sha'anin maulidoji da sha'anin tarurruka da sha'anin komai akwai hadari a kafa maulidin manzon Allah wani ya nuna bai ji dadi ba akwai hadari a ciki wallahi yanzu zamanin nan ko karni na muke ne yanzu kana kallon sha'anin nan dan girman Allah karni na 15 din nan kowace abu mai muhimmanci akwai ranar shi a duniya ko ku lura da haka ba komai mai muhimmanci akwai ranar shi akwai ranan ba masu kan jamo ranan masu kan jamo ta duniya UNICEF ta wari ko akwai ranan kanda ta duniya akwai ranan kunkurkun kunkuru kunkur kurkunu akwai ranar kurkunu ko
shine kutirta ko
akwai ranar shi ta duniya
akwai ranar ƴan dambe akwai ranar mata kawai rana ce ta tunawa da mata akwai ranar yara ta duniya akwai ranar malaman makaranta da likitoci duk wani abu an kwakulo shi an bashi rana
sabida Allah akramakallahu duk ba su da matsaka da matsala a nan wajen
duk wannan abubuwa kai daidai ne a gurin ka akwai kasar ku kuma tana da ranar da ta samu yanci kuma akwai ranar yancin kasa
kuma ma an gaice ka kuma duk zaka je kuma dai a laiya lau kuma inda wani emblem ma duka kuma a samu amma ranar da aka ce wannan ranar ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wanda a gurin mumuni duka ranakun duniyar nan da lahira duka na manzon Allah
amma sai aka ce to saboda a tunatar da duniya gaba daya a kirki za a motsa a ranar to ga wata rana ita ta musamman ce a cikin duk ranakun nasa
kawai mutum kuma sai ya koma kehe ce gaskiya shi bai yi ta da wannan ba saboda Allah dan Allah saboda haka dan Allah mu rika lura imani na nan rataye da sha'anin manzo Allah a nan gurin imani yake dingine
da mutum yayi wani girgar Allah zai sallame shi billahi alladhi kun ba wanda ya sai an shi mai an satta shi shine manzo Allah kuma shi ya tabo kuma in aka taba shi Allah ko shi Allah bai sauraron zancen shi an taba shi ba inda Allah baya sauraron zancen manzo Allah sai inda aka taba annabi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ai da ya sha lalle kaga wannan janabin isaba nan isu'ul adabi nan yayi abin da bai kamata ba manzo Allah san ba ya ta nemo mishi gafara ba shi dan ta shi me ya hiya ne ma shi dan ta shi kowa ya ayahe mishi Allah ya ce a ai tunda da ya taba man nan wajen tunda nan wajen ya taba ba zan yaye mishi ba sai na kama shi ki wallahi sai na dan kai ba zan hakura ba manzo Allah yana Allah ka yahi ayahe ku yana wallahi ba zan yahi mishi yace ya masoyi na in zaka neman mishi gafara sosai ba wallahi ba zan yahi mai ba ba dai kai taba ba sai na kama shi manzo Allah yana ayahe mishi yana ba zan yahi ba yace in zaka neman mishi gafara sosai ba wallahi ban yahi ba shi kuma manzo Allah ya ce ni kuma wallahi da na san in na nemi gafara ma fiye da 70 din Allah zai yahi da na nema an yahi mishi to me yasa Allah ya ki yahi mishi saboda manzon Allah ya taba akwai lokacin da za a yi abin da wannan abun baya bukata a ce wai meye wannan hadisi ga dai sai ki imani imani alaji Allah ya ce a girmama shi bai iya kai girmama shin ba sahabbai sun zo a zatan su suna cikin girmamawa fa suka fara magana a gaban manzo Allah sallama Allah ya ce kai in ana gurin shi kada a rika fara magana in kuna fara magana gaban ya bai sa ku zan fata ayyukan ku ba ku sani ba an zo gaban shi ana magana ana daga murya Allah ya ce ban san haka kada an ƙara ganin kun zo a gaban shi kuna magana kuna daga murya a gaban shi ladabi ake ai kus a wadi a hankali suka ji tsoro suka firgita sai ya zama in sun zo suna magana da shugaba ya dai a rika yin kus kamar sai na Umar ya ce hidima rika yin kamar ma'abocin sirri a hankali kaga ai abinda suka yi sun kai makula ko wani lokacin ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana me kuke cewa ne ban ji ba ya ce sai madan daga dan yi madan wadi amma kaga da Allah ya ga abin ya sun zuke da yawa bai ce ku dan kara ba ko ba ku fahimci abin Allah bai ce kai sahabbai da kuka dan zuke kun yanzu kuma kun cika zukewa ku dan daga bai ce ba wallahi sai ma ya bi su yace innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina amtahana Allahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim yace wa'innan da suke kasa da muryar nan ta su gaban shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce na gafarta musu na yahi ko me ku kai kawai na yahi muku kai zan ba ku sakamako mai girma a lahira ba dai kun yi ladabi ba nan wajen ba komai kawai ku taho ba komai mu duba ha magani to saboda haka in abi yana da jingino da annabi kai lallaba ka lallaba ka ba hankali hadari ne in wannan wajen yake da shi yanzu mutun nan zai kuma rasa imanin shi saboda kalmar sayyidu a cikin salatul fatiha kalma ce ingantatta da an san wani abu da yafi wannan dacewa ma da shi a kasa wallahi ba sani da an san wani abu da yafi haka da ma shi zaka ga an sa a wurin ka gani to wa an salamatul kindi an so daga salamatul kindi kana aliyan yu'allimuna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina aliyu ya kasance yana koya mana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da salatin ibrahimiya amma sayyidina Aliyu ya fahimto cewa wannan salatin ba a yi kaci ba ga wani salati shi da yayi da kanya amma yana koya ma almajirai nasa cewa su yi salatin to ga salatin Allahumma ya Allah dahiyal madahuwati ya wanda yake shine mai shin hidawar ababan shin hidawa kasa kenan wa bari al masmukati ya wanda shine ya kage ababan daukakawa sammai kenan ij'al shara'ifa salawatika Allah ka sanya madaukakan salatanka wa nawamiya barakatika da albarkatinka masu daduwa wa ra'afata tahannunika da rangoman nan na jin kanka ala muhammadin ga shugaba annabi muhammadu abduka bawanka wa rasulika kuma manzanka alfatihi lima ugulika mabudin abin da yake a kukulle wal katimi lima sabaka takamakin abin da ya gabata na annaba da manzanni kaga fatihi lima ugulika wal katimi lima sabaka ke wal mu'lin al haqq bil haqqi mai bayyanar da gaskiya mai taimakon gaskiya da gaskiya wadda miki mai rakankamewa lijai shatil abatil da rindinan nan tabanna ta mabannata mai kakkawar da rinduna ta mabannata kama hummila kamar yadda Allah ya dora masa wannan nauyin fada dala'a bi amrika lida'atika sai ya tsayu bi amrika da umarninka lida'atika a tinyi maka biyayya mustawfizan yana mai zartuwa fi marzatika a cikin neman yaddanka wa iyal liwahayika mai kiyayewa ga wahayinka hafizan li ahadika mai tsarewa mai kula da alƙawarinka madiyan mai zartuwa ala nafazi amrika akan zartar da lamarinka hatta arwa qabasan liqabisan har sai da ya dosano dosane liqabisan gabe dosana gabe dosanowa ala illahi ni'imomin Allah tasulu bi ahlihi tasadu da iyalansa asbabahu waɗanda su ne sababban sa bihi hudita alquluba wanda da shi ne Allah ka shiryar da zakata bihi hudita alquluba da shi ka shiryar da zakata ba'da khudatil fitani bayan kutsawa cikin fitintunu wa kuntum ala shafahu fitatin minan nari wal ismi da zanabbai wa abhaja mudihatil a'lami kuma shi ne ya kawatar da mudihatu mabayyanan nan na a'lami sannai wa na'iratil ahkami da kuma hukunce masu haske wa muniratul islami mai haskakawa musulunci fa huwa shine ne ya samu kwana aminikal ma'mulu ko yawo to a wani bugun littayin sai kaga fa huwa amalukal ma'mulu amma fa huwa aminukal ma'mulu din nan shine yafi inganci shine anan naku ko fa huwa aminuka shine amintaccen nan naka al ma'mun abin amincewa wa hazina alaika mai taskacewa a gare ka al-makhzuna abin taskacewa wa shahiduka mai yi maka sheda yau madina ranar lahira wa ba'isuka ni'matan wanda ka aiko shi abin aikowanka ni'matan ni'ima wa rasulika manzanka da ka aiko shi bil haqqi da gaskiya rahmatan ya zama rahama ga talakai allahumma irsalahu fi adnika Allah ka yalwata masa aljanna kama daukakiya wajzihi ka saka masa muda'afatul khair nannin kawan alheri min fadlika daga falalanka muhanni'atul lahu abin dadadawa a gare sa gaira mukaddaratun ba abin gurbatawa ba min fawzi sawabika daga raban nan na ladanka almahalula abin saukarwa wajazili ada'ika da gaggwaban kyautanka almalulu abin maimaita masha allahumma ya ubangiji a'ali ala bina'in nas bina'ahu Allah ka dauka ka ginin manzon Allah akan ginin sauran jama'a wa akarim masawahu ka girmama makomar salareka a gare ka wa nuzlahu da masaukinsa wa atim lahu nurahu Allah ka taka masa haskensa wajizihi kai masa sakamako minifti asika lahu na aiko wanda kai masa maqbula shahadata abin karban masheda wa mardiyal maqalata abin yardar mazanci zaman dikin adalin ma'abocin filci mai adalci wa huddatin da dabi'a fasalin mai rarrabewa wa burhanin da hujja azimin mai girma shikenan wala ali haqqa tarihi wa miqdari al-azim wa burhan al-azim wannan shine salatul fatihi na sayyidina ali kaga abinda yazo a cikin salatin nan na al-fatihi na sayyidina ali radiyallahu anhu kaga ba irin abinda ke cikin salatin ibrahimiyya da manzon Allah sallama ya koyar ba to yanzu wani zai so ya tambaya to yanzu ya matsayin salatin ibrahimiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyan da wannan salatin da sauran salatai eh ai wannan a bayyane yake duk wani abu da aka jingina shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina da annabi yafi komai daraja ba wani abu da ya jingina da manzon Allah face wannan abun shine yafi komai daraja wannan haka yake bai sabawa shi yasa idan ka tambayi ɗan dariƙa sun sani kowa ma ya sani da salatul fatihi na sayyidina aliyu da salatul fatihi na sayyidina al-bakari da salatin ibrahimiya da manzo Allah sallama ya koyar wanne ne ya fitar da amsa shine salatin ibrahimiya saboda me saboda ga bakin manzo Allah ya hito to he kuma ya ba shikenan ba an shine kaida ko sauran salatai kuma wannan ba zai hana kuma kowanne salati yake banta da falalashi ba kowanne kuma yana da falalashi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuta ya kwararo ne daga harshen shugaba alaihi salatu wassalam ne alfarma saboda haka kaba yake da kowanne salati a daraja amma sauran salatai suna da nasu falaloli Allah kuma na iya ba wani salati wata falala da tafi kuma duk sauran salatai falala eh mana in baka gane wannan ba a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai daraja sayyidina Abubakar idan ana magana daraja yafi kowanne sahabban manzon Allah daraja amma babu mai falala sayyidina Ali ile yanzu ka gane da wannan misali babu wanda ya kai shi falala da maziya a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta wa anhu aidan daga sayyidina Ali da yarda salatai ko gare da yawa sai salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin salatin shugaba alaihi salatu wassalam ga wani salatin sai yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima labbaika allahumma rabbi wa sa'adika kaje wani salo na wata iriya kwarewa mala idan ta sayyidina ali wannan salatin sai aka fara yayin da inna allaha wa malaikatahu alaya sai yace labbaika allahumma ansa waka ya allah ba allah yace ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ba yace to ansa waka ya allah mun ansa ga mu muna salata rabbi ya ubangiji wasu adaika arziki ya tabbata a gare ka salawatullahi albarr arrahim salatin allah wanda yake mai zubo alheri mai jin kai wal malaikatul muqarrabina da malaiku makusanta wan nabiyina da annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada'i da shahidai wasalihina da nagargarin bayan allah wama sabbaha laka min shay'in ya rabbal alamina duk abu da ya taba yi maka tasbihi ya ubangijin talakai to ka tara wannan salatan da na allah da na mala'iku da na siddiqai da na shahidai da na muqarraban bayan Allah da dukkan tasbihin su ka tattara su zama salati ala sayyidina Muhammadin ya shugaba annabi Muhammadu Abdullahi bawan Allah katiman nabiyina cikamakin annabawa wa sayyidil mursalina shugaban manzanni wa imamul muttaqina shugaban masu tsoron Allah wa rasulullahi wa rasul rabbil alamin kuma ubangijin ma'aiki na ubangijin talakai ashahidil bashir mai sheda mai bishara الدائي إليك بكرا يا زوا غريك بإذنك بإذنك السراج المنير وذلك تتلى بحسك والنشين ونسأتنو إن صلاة سينا علي كرم الله وجهه وانا عبد الله بن مسعود تغادي سن عبد الله بن مسعود شكما أتكنسا زامجي إيه حماد لفظ سيد تاكي مغانا يتي اللهم يا أبنجي اجعل صلواتك لسن صلاتك وبركاتك da albarkatinka wa rahmatika da rahamanka ala sayyidil mursalin eh ga shugaban banzanni wa imamul muttaqina jagoran masu tsoron Allah wa katimin nabiyina cikamakin annabawa muhammadin sayyidina annabi muhammadu abduka wa rasulika bawanka kuma manzanka imamul khairi jagoran alheri wa rasulur rahama manzan rahama allahumma ibasu maqama mahmudan Allah ka ba manzan Allah ka tayar da shi a maqamil mahmudi ya gabe duhu fihi al-awwaluna wal-akhiruna wanda mutanen farko da na karshe suna kudayin wannan muqami Allahumma salli ala Muhammad Allah ka tsira ga shugaba annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da ala yan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama yadda kai salati kai tsira ga annabi Ibrahim innaka Hamidum Majid kai babban sarki ne mai girma wa barik ala Muhammad kai albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da ala yan annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama yadda kai albarka ga annabi Ibrahim wa ala ali ibrahim da ala annabi ibrahim innaka hamidun kayy babban sarki ne majidun mai girma wannan kuma salati ne na abdullahi bin mas'ud shi a cikin shi ma akwai lafazin sayyidina wa kana al-Hasan al-Basri yaqulu Imam Hasan al-Basri ya kasance yana cewa man arada an yashraba bil kasil awfa wanda yake son ya sha da koko da ƙarya da kofi sukakke min haudil mustafa daga tafkin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal yaqul to ga abin da zai fada in dai mutun na son a bashi tafkin al-Kausar ya sha da koko kato sukakke to yazo ga abin da zai rika hudi in ji Hasan al-Basri sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa azharihi wa ansarihi wa ashiyaihi wa muhibbihi wa ummatihi alaina ma'ahum ajma'ina ya arhamar rahimin yace wannan salatin shi zaka karanta in mutun na san a bashi kokoci kake ba sai Allah kai tsira ga shugaba Annabi Muhammadu da alayan Annabi Muhammadu da sahabbansa da iyayansa da matikunsa da zuri'arsa da iyalan gidansa wa asharihi da sarkansa wa ansarihi da mataimakansa wa ashiyaihi da jama'unsa wa muhibbihi da masoyansa wa ummatihi da al'ummarsa alaina ma'ahum Allah kai tsirin tare da mu da su gaba daya azmain ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa an dawus bin abba wa an dawus daga dawus annabi bin abbas daga abdullahi dan abbas annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa allahumma taqabbal shafa'ata muhammadin al-kubra Allah ka karbi ceton shugaba Annabi Muhammadu shaitun nan shafa'atul kubra warfa adaratul ruliya Allah ka dauka darajar sa madaukakiya wa atihi su'lahu fil akhirati Allah ka ba manzon Allah da abin da ya nema a lahira wal ula da nan duniya kama ataita Ibrahim wa Musa kama yadda ka ba Annabi Ibrahim da Annabi Musa wa an wahayb bin al ward an so daga muhaybu dan wardu annahu kana yaqulu fi du'aihi cewa ya kasance yana fada a cikin addu'ansa yana cewa اللهم آدي محمدا أبدل ما سألك لنفسه الله كبا من زن الله صلى الله عليه وسلم مبي بيسك أبن ديلو إيك أكن كنسا وآدي محمدا أبدل ما سألك له أحد من كليك الله كبا أني محمد صلى الله عليه وسلم مبي بيسك أبن دواني باوا دك تكيم باين كيلو إيك وآدي محمدا أبدل ما أنت مسؤول له الله كبا أني محمد صلى الله عليه وسلم مبي بيسك أبن دكيني ذا أتنبيا أكن أبن ila yawm al-qiyamah tahayyazu wa ranatashu al-qiyamah wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu yaqulu an so wata riwayar daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa idza sallaitum ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama idan zaku yi salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallam fa hasanu salati alayhi ku kyauta salati a gare shi fa innakum la tadaruna domin cewa ku ba ku sani ba la alla zalika yuradu alayhi ko cewa ana bujiro masa da wannan salatin wa qulu sai ku ce اللهم اجعل صلواتك ورحمتك الله كسني صلاتك درهمك وبركاتك على البركوكن على بركتك على سيد المرسلين وشوغبا منزني وإمام المتقين جاغورا بسورا الله وكاتم النبيين سكمكين النباوة محمد شوغبا أني محمد عبدك ورسولك باوا ككو منزنك إمام الخير جاغورا الخير وقائد الخير ميجازوك الخير ورسول الرحمة منزر الرحمة اللهم ابحثوا مقاما محمودا الله كبا من زال الله سلام مقام المحمود يقبضه فيه الأولون والآخرون وانده نفرقو جنك أرشي سنة فدينس أولنا مقامي اللهم صلى على محمد الله كثيرا كشوغباء أني محمد وآل محمد دعالا ينسى كما صليت على إبراهيم كما إذا كثيرا كالنبي إبراهيم إنك حميد مجيد كي ببن سركيني ميكرما اللهم بارك على محمد الله كي البركة أني محمد وعلى آل محمد دعالا ين أني محمد كما باركت على إبراهيم كما يدك البركة على النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم دعالا النبي إبراهيم إنك حميد مجيد كي ببن سركيني ميكرما وما يثر من تدويل الصلاة وتكسير الثناء عن أهل البيت وغيرهم كثير يسي أبن دعك رويتوها ندو أويتا والصلاة da yawaita salatin ayyin shi dogo kuma ayyin shi da yawa daga gurin iyalan gidan manzon Allah da wasun su yace alƙali yace yana da yawa jama'a gidan manzon Allah su suka fara koyi salati saboda sayyidina Ali gurin su aka fara jin wannan salatin sallallahu alaihi wasallam yace to yana da yawa matuƙa wa qauluhu da yace wassalamu wassalamu din nan yace kama kada alimtum a can hadisin baya da suka tambaye shi ya rasulullahi ya zamu yi maka salati sai ya faɗi musu ya gaya musu hadisul ibrahimiyya sai ya ce amma wassalamu shi sallama kama kada alimtum kama yadda kuka sani ne yace huwa ma allamahum fit tashahhud fi qawlihi shine abinda manzon Allah ya sanar da su a wajen tahiyya inda yake cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin abin da yake tike wa fitta shahudi aliyan ya zo a cikin wata tahiyya ta sayyidina aliyu yace assalamu ala nabiyillahi amincin Allah ya tabbata ga annabin Allah assalamu ala anbiya'illahi amincin Allah ya tabbata ga annabawan Allah wa rusulihi da manzanninsa assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu ala muhammadin ibn abdullahi amincin Allah ya tabbata ga shugaba dan abdullahi assalamu alaina wa ala almu'minina wal mu'minati yace aminci ya tabbata a gare mu da kan mu'minai maza da mu'minai mata bangabe minhu wa man shahida wanda yake fake da wanda yake halattacce allahumma aghfir li muhammadin Allah kai gafara ga shugaba wa taqabbal shafa'atahu ka karbi cetansa wa ghafir li ahli baitihi gafarta ma jama'an gidansa wa ghafir li kaimin gafara wal walidayya da mahaifana guda biyu wa ma walada da abinda suka haifa warhamuhuma ka ji kansu allahumma alaina wa ala ibadillahi salihina allah salatin nan da aminci kai shi gare mu da bayan allah na gargari assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aminci ya tabbata gare ka ya wannan annabi mai girma wa rahmatullahi da rahman allah wa barakatuhu da albarakatunsa wannan wata tahiyya ce ta sayyidina ali ja'a fi hadha alhadith an ali to a cikin wannan hadisi alƙali yace zance yazo daga sayyidina ali addu'a'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam bil gufrani yayi addu'a ga annabi alaihi salatu wasallam da neman gafara wa fi hadisi salatu alaihi anhu aidan qabla addu'a'i lahu bir rahmati yace haka nan a cikin hadisin salati a gare shi kafin addu'a gare kafin aidan addu'a'u lahu bir rahmati nan kuma an gaya masa addu'a da rahama walam yati fi ghairihi min al ahadith al marfu'ati al ma'rufati yace babu wani abu da yazo a cikin wani hadisi in ba wannan ba na hadisai da suke sanannu irin wannan lafazin na neman manzo Allah gafara ko neman masa rahama a gurin Allah yace wa kada zahaba abu umar bin abdul barri wa ghairuhu yace haqiqa ibn abdul barri da waninsa sun tafi ila annahu la yadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bir rahmati cewa ba a yin addu'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rahama ba a yin addu'a ga rahama ga annabi alaihi salatu wasalam wa innama yud'a lahu bis salati ana yin addu'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da salati a masa salati wal barakati da dan albarka allati taqtasu bihi ita ba wanda take banta da shi Allah ya san ta kuma wannan wa yud'a li ghairihi bir rahmati wal maghfirati amma waninsa sai a masa addu'a Allah ya masa rahama kuma ya masa gafara amma ba a manzo Allah irin wannan inji ibn abdul barri وقد ذكر ابو محمد بن ابي زيد في صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه ابو محمد ابن ابي زيد شيني مي رساله يا انبتا a cikin wani salati da yayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa allahumma arham duho bayan allah nan da kake gani suna da salatun su idan shi malam mai risala yana da salatin shi da yake banta da shi akwai littafi ma da imamu yusuf annabahani ya rubuta salate ne na mabambantan ba sahabban manzon allah da tabi'ai da tabi'at tabi'ai da bayan allah na gargari kowa da salatin da yayi to shi ma mai risala yana da tsaye salatin to a cikin salatin yana cewa allahumma arham muhammadan wa ala muhammadin allah kai rahama ga shugaba da iyalan shugaba kama ta rahamta ala ibrahima kama da kai rahama ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da ala annabi ibrahim walam yati hadha fi hadithin sahih yace to wannan kalmar ta allah ya rahama ga annabi bata zo ba a cikin wani hadisi ingantacce nan abinda alƙali ke nuna mana linjayan malamai sun tafi kan cewa ba a cewa Allah ka gafarta ma annabi ba a cewa Allah ka rahamta kai rahama ga annabi abinda yake so ya nuna mana kenan yace to alƙali au wato mai risala yayi rubutun hadisi a cikin rubutun hadisin yace Allah kai rahama ga annabi yace to babu wani zance da yazo da irin wannan to akwai malamai ma da suka yi shi mai risala din raddi an ce sun kausa a cikin raddin sosai wajen ya za a yi ma annabi salati yace wai Allah ya rahama ga annabi bayan shi ne rahama kuma kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sun mai raddi sun kausa sun kuntata sosai cikin masa raddi an kausa sosai cikin masa raddi amma shi alƙali Iyadu a cikin wanda suka kausa nan hada malamin sama amma shi alƙali Iyadu sai ya ce wa hujjatuhu qawluhu fi salam yace hujjat malam kairawa ne abinda aka faɗa a cikin sallama ne a cikin tahiyya da aka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu yace wa rahmatullahi to shi kadan wani irin kyautata zato ne yace to shi da haka yayi amfani bai kawo wata wani siga na lafazi da yazo wa rahmatullahi ba sai yace allahumma irham muhammad Allah kai rahama ga annabi yace to yana ganin cewa hujjar sa ita ce wacce to amma dai duk da haka ba dai ayi dan amma dai ga mafaka ya bashi saboda alƙali ya karbi uzurin ya masoyi ne ko da dai yazo da wani abu to alheri ne dai asalin abin da ke cikin zinciyar sa saboda haka abin da yayi ba ayi ma annabi alaihi salam haka amma ya bashi mafaka fa ya bashi mafaka kaga shi wannan wai yana daga cikin can karnin na farko farko shi ne suke ce ma malikus sani malamin risala ba kusa yake bane sai yake ka gani al-fasalur rabi'u fasali na hudu fi fadilati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilahu to ko mu kwana to alhamdulillah lokacin yayi ku to alhamdulillah sai mu kwana nan subhanaka to duka dai zaka ga abin da ake bukata shine kyakkyawan zato da kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya a cikin aiki kaga yanzu duka abubuwan nan da aka kawo na salatan nan shi ina yawan fadin wannan magana mu gane ta duk abin da ke da alaka da shugaba alaihi salatu wassalam wallahi abin yafi karfin ilimi da ruwa da hadda imani ne zaka samu mutum ya haddace hadisai da yawa da wanda suka inganta da wanda aka san su amma sai ka samu imanin yadda sha'anin shugaba alaihi salatu wassalam in ina magana cikin sha'anin sai ka ji duk kare na mashi sai ka ji maganar da yake yi kamar tayi ba a ba magana kulawa da ya kamata ba to shi su maliku da sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da managarta da salihan bayan Allah su suna mu'amala ne da abin da ya shafi bangaren shugaba alaihi salatu wassalam da ƙarfin imanin su da soyayya su ga shugaba alaihi salatu wassalam shi yasa zaka ga ma in sun yi wani abin sai ka rasa gane wai ina aka samu abin a cikin imanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsananan girmama shi da suke da son sa anan suka kwakulo wannan abin anan suka kwakulo ba komai bane za a yi akan janabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girmamawa mutum ya ce to wani hadisi ne aka ga yanzu abin sannan Imam Malik da kunama ta harbe shi so 17 din nan a ai yanzu ba magana wai neman hadisi za kai ba ai dai kai ka san ƙarya ba ta haka ƙarya dai ba za ta yi haka ba to in ka isa kai dauke harbi da ba tuhumar maliku za ka yi yanzu ba wani hadisi ne sai ba haka za ka yi ba hadisin zuciyar shi karfin imanin ya zafin son shugaban da yake yi ya ninka harbin kunama 17 a cikin zuciyarsa shine ma'anar ba gane ba san da yake mu annabi alaihi salatu wassalam wutar soyayya da ke kona zuciyarsa dahin soyayya tashin hankalin soyayya ya fi karfin duwul baka mahaukaciyar kunama so 17 harbin sa ya fi karfin dahin ta ninki 17 shi yasa da tarabai so 17 din bai ta harbin ta ba zafin ji kunan soyayyar shugaba yake ji cikin girman shi ya mantar da shi wancan saboda abin da ke cikin zuciyarsa na soyayya annabi da jin zafi a soyayyarsa da jin nauyin sa ya fi karfin wancan harbin nata so 17 to yanzu kaga an saka mata bayi aiki kuma to yanzu kaga mutum kuma wani ma nauyin imanin ya yadda ma da hakan sai yazo kuma yana ta kokarin walwala ya za a yi a ce ai kaza ya za a yi ai tunda baka ji abin da ya ji ba malam da ka samu sai ka sallama mu abin da ya ji sai ka samu rabo daga abin da ya ji din eh gurgurdan yadda kake girmama abu fa gurgurdan yadda kake san abin kake jin nauyin sa ko abokin ka ne gurgurdan yadda kake mutunta shi gurgurdan matsayin shi a gurin ka wanda kake mai uzuri zai zo zai faran fato ma wata abu ya kafto ma wata sare sai aga kai ne shi sai a ce wani na san ka ba hakuri ne da kai ba za ka dau mata cin ba ko bi wani ne wai wannan wanan shi yana da wata alfarma kenan wai a gurin ka yana da wata alfarma da ya ketare ma layi ba amma tunda shi ne ba ko eh na san ba ko bi Allah ya da kanshi ma zai gyara sai to amma ka dame kunne ne sai alishi eh da kanshi ma za ka ga ya gyara ba ko eh ai da dai da wani kai ka gane kuran shi
wai a tsakaninka ma da ƴan uwanka mutane kenan to mallan irin wannan wanda ganin ake gane ma'aunin imani to ya mu'amalar ka da shugaba alaihi salatu wassalam to da ka bi ta ka tsantsan mu kiyaye Allah ya ƙara mana soyayya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika allahumma salla
أغلق والله خاتم الماء سبق ناصر العج بالحج ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا آلي أقر لي أجداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.